to bring together all these players from all around the world. We have more than 500 delegates in all the continents.
Sekretary General na hukumar ƴan sanda ta duniya kenan, wato Interpol, Mr. Jürgen Stock, ke mana ƙarin bayani idan kaɗan bayan buɗe babban taron ƙasa da ƙasa kan yaƙi da fitoncin mutane da aka fara yau a nan Abuja. Inda yake cewa taron ya tattaro baki ɗaya masu ruwa da tsaki daga sassanin duniya daban-daban. Akwai kimanin wakilai 500 da za su tattauna tsakanin yau da gobe kan matsalar fatar mutane, ragargaza masu tattaunawa miyagun laifuka, cin hanci da rashawa, da kuma abu mafi muhimmanci wato ceto waɗanda bala'in tafar mutane ya rutsa da su. Za mu tsara yadda za a tunkari waɗannan miyagun masu aikata laifuka. Na nemi jin ta bakin Director General na hukumar yaƙi da fitoncin mutane ta Najeriya, wato NAFTIN.
NAFTIN has been partnering with the Interpol.
Ta ce hukumar mu ta NAFTIN na haɗa kai da kuma aiki tare da hukumar ƴan sanda ta duniya, wato Interpol, tun shekara da shekaru baya. Kuma babban abin farin ciki a nan shi ne, Najeriya ta hannun wannan hukuma ta mu ta NAFTIN ta samu nasarar karɓar wannan bakuncin taro. Wannan kuma shi ne karo na farko da hukumar ƴan sanda ta duniya ta yi wani babban taron ƙasar ƙasa Afirka, kuma ma a nan Najeriya. A saboda haka muna fatan ci gaba da samun nasarar aiki tare cikin haɗin kai da fahimtar juna.
Better collaboration, better synergy in the fight against human trafficking and smuggling of persons.
To ko menene muhimmancin wannan taro a halin yanzu? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu wani ƙwararre ne a Najeriya.
Don su waɗannan matsaloli buwa ne da suka addabe mu a nan Afirka da kuma ma tumba nan Najeriya ba. Na satar mutane da sauransu kasan dai yadda ya yi yawa, da kuma safarar mutane da dai wasu abubuwa da mutane suke don su gudu daga ƙasashen su su je wani ƙasashe da suke jin za su samu akwai aiki, akwai tsari, akwai kwanciyar lafiya. Mu ne addini ya fi dama, don haka in za ka nemi magance wannan matsaloli sai ka koma inda suka fito.
A halin yanzu dai ana nan ana ci gaba da tafka muhawara a nan Abuja. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.